الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه جمعة ترى غوات عين والربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشيكرا دبو إيدة أليهدو دا أشرين دبيو wanda ya daidai da daya ga watan June shekara ta 2001. In Allah ya so, za mu fara tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga ainihin bangare na biyu na tafsirin Raddul Adhani ila Ma'anil Qur'an na babban malami Abubakar Mahmud Gumi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, wanda dama wannan tafsiri shine muke karantawa duk watan azumi, amma sai muka ga dacewa da cancantar ainihin a ci gaba da yawa musulmi tafsiri da bayanin Al-Qur'ani mai girma ba wai sai kadai a cikin watan ainihin azumi ba. To amma sai muka ga cewa a haƙiƙa ne abin da ya kamata shine mu raba bangaren farko na ainihin wannan tafsiri shine daga suratul Fatiha zuwa suratul Kahfi, shine muke ci gaba insha Allahu ta'ala a masallacin tudun wada in Allah ya so. Kuma wannan zai samu ci gaba a duk wata shine a can wancan makaranta ta mu can ƙasan Agwayan Awaki, wato Darul Hadisi Salafiyya. To amma bangare na biyu na tafsirin shine daga suratul Maryam zuwa ainihin suratul Nasi, shine za mu fara a yanzu insha Allahu ta'ala. Kamar yadda Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta mishi, ya ambata a shimfidar wannan tafsiri yace, a kashin gaskiya ba wai dan yana son ya zama malamin tafsiri ko dan a ce yayi tafsiri ne ya rubuta wannan tafsiri ba, sai dan ganin irin yadda kasar take ana ainihin wato karanta tafsirin Al-Qur'ani ne kadai a kasar nan don a kyalkyale da dariya ko a ji kissoshi ko makamantan haka, ba don a yi aiki da su ba. Sai ya zan an karkatar da mutane daga tsantsar ma'anar Al-Qur'ani mai girma. Malam yace shi ne sai ya ɗauki alƙalamin shi ya tinkari ainihin Al-Qur'ani da yi mishi tafsiri a taƙaice, ba don komai ba, domin ya kusantar da fahimtar musulmi zuwa ga Al-Qur'ani mai girma. Da wannan ne ya sa wa ainihin littafin nashi Raddul Adhani ila Ma'anil Qur'ani, dawo da tunanin mutane zuwa ga ma'anoni na Al-Qur'ani mai girma. Allah ya gafarta mishi. To zan fara daga ainihin suratul Maryam. Malam yace suratul Maryam makiyya, ita suratul Maryam din nan an saukar da ita a Makka ne. Abinda ainihin wato malamai suke nufi da cewa an saukar da sura kaza a Makka ko an saukar da sura kaza a Madina shine, duk sanda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a garin Makka, ko da yayi tafiya wani wuri ne kafin ya dawo, sai aka tarbe shi a can garin ko akan hanya ko kuma yana garin tun kafin ya tafiyar, aka saukar mai da sura kaza, sai a ce wannan sura ba makkiya ce, wato ƴan Makka ce. Haka duk sanda Annabi yake zaune a garin Madina, aka saukar mai da sura ko kuma yayi tafiya kafin ya dawo, a tarbe shi akan hanya, zai tafi ko ya dawo ko a can garin da yake, matukar dai ba wai ya bar garin Madina bane, sai a kira ta Madiniya. Wannan ainihin ita ce fassara ingantacciya daga cikin jawaban da ainihin malamai suke. Ita wannan sura an sa mata suna ne sakamakon wata baiwar Allah, As-Siddiqa Maryam, uwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Sai aka ambaci sunan da ainihin wato sunan ita wannan mata, matar arziki, uwar Annabin Allah Maryam. Malamai suka ce ma'anar kalmar Maryam ai baiwar Allah, wato wadda take mai bautar Allah. Wa hiya 98 aya. Ita wannan sura tana da ayoyi 98 ko kuma 99, gwargwadon yadda ainihin malaman tajwidi na ilimin waqafi da ibtida'i suka kasa ina ne ya kamata a tsaya wuri kaza. To wasu malamai suka ce tana da ayoyi 98, wasu kuma suka ce a'a tana da ayoyi 99 ne. Wa mawdu'uha ar-ra'isi, babban abin da ita wannan sura take karantawa, bayanu tanazzuhi Allah ta'ala an an yattakhidha waladan, bayani akan cewa Allah madaukakin sarki ya fi karfin ya dauki da. To akwai bambanci tsakanin ittikhadul waladi da kuma ainihin wuludul waladi. Ma'ana in aka ce ittakhadha Allah walada, asali Allah ya dubi dan wani sai ya mayar da shi dan shi, to Allah baya yin wannan. To kiristoci cewa suke Allah ya dauki Annabi Isa a matsayin dan shi, ma'ana asalatan tamkar ba nashi bane, amma sai ya dauke shi sai ya mai da shi dan shi. To da wannan ne su ma sai suke shigar da su kansu, su ma sai su ce we are all children of God, mu ma dukkan mu ƴaƴan Allah ne. Allah ya yi kamar yadda ake cewa hakka naka to haka Allah ya maida Annabi Isa ya zama ainihin dan shi wannan aqida kafirci ce alqur'ani ya ba mu labari yace wa qala takhadha Allahu walada kafirai suka ce Allah ya dauki da ya riki dan wani ya maida shi nashi sannan akwai masu cewa a'a Allah haihuwa yayi kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka kamar yadda mahaifinka ya haife ka Allah ya kare ta waɗannan a cikin alqur'ani yace ala inna
wani ne ya mayar nashi ko shi ya haifa da kancin kanshi domin danganta da ga Allah na ƙasa ne kamar yadda kai kanka da ita ka tabbata na ƙasashe shi yasa ainihin danganta da gare ka sai ke zama girma gare domin wata ran zaka gaza wata ran zaka zan kana da bukata wata ran zaka zan kana da fatan a taimaka maka sai dan nan ya taimaka maka ko ya agaza maka ko ya rike ka ko ya kai ka asibiti ko ya taya ka noma ko ya kula da mutuncinka ko makamantan haka to Allah madaukakin sarki ya fi karfin haka wannan shine babban karatun da ainihin sura take son ta ja hankalin mu akai amma zaka samu akwai abubuwa da dama waɗanda ainihin ita wannan sura zaka zo da su waɗanda na daga cikin irin waɗannan abubuwa zaka zo da ainihin raddi ga wasu kafirai waɗanda suke ƙaryata tashin alkiyama cewa ai alkiyama ƙarya ce wato ita wannan sura daga ganin uslubin yadda take zaka tabbatar lallai surar saukakiya ce a Makka domin dama surar da ta sauka a Makka zaka ga akwai yawan gwagwarmaya da kafirai a cikin ta kafiran Makka suka ainihin kasu kashi uku game da yaushe za a yi tashin kiyama wasu suka ce ƙarya ne tashin kiyama gaba ɗaya ma ba za a yi ba wasu kuma suka ce gaskiya za a yi tashin kiyama amma in an yi su ɗan aljanna ne wasu kuma suka ce to ko a yi ko ba a yi ba oho me wa a yi me wa ba a yi ba shine Allah ya karkasa su kashi ɗaya ɗin nan gaba ɗaya wasu suke cewa inna zunnu illa zanna mu dai kiyaman nan zato muke yi ko za a yi ko ba za a yi ba in sai dai mu dai ba mu sani ba amma ba tabbas to
wannan ya yarda da cewa za a yi tashin kiyama har kuma yana cewa shin an yi tashin kiyama shi dan gaban goshin Allah ne amma fa gashi kafiri shine Allah madaukakin sarki yake cewa afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا الله يتي بكغا wannan wanda ainihin wato ya karyata ayoyin mu ba yace kuma an yi tashin alkiyama shi yana da ainihin garantin Allah zai saka shi a rahama sai Allah yace shin ya leko kiyaman ne tun kafin a yi ta ko kuwa ƙarya da yake kirkira yake ainihin dangantawa zuwa ga Allah madaukakin sarki babu daya bazai alƙawari ga Allah ba bai leko kiyama ya ga yadda za a yi ba to sannan wasu kuma ainihin wato suka ƙaryata cewa gaba ɗaya ma ba za a yi tashin kiyama ba nan ne Allah yake za amal ladina kafaru Allah ya ba'su kafirai suka ce wai fawfaw ba ma za a yi tashin duniya ba balle a tashe su suka ce ƙarya ne to da Allah ya cure waɗannan nau'uka uku sai ya ce amma ya tasa'aluna wai me suke yawan tambaya ne game da shi me suke yawan tambaya suna yawan tambayar yaushe za a yi tashin alkiyama yaushe za a yi kaza yaushe za a yi shine Allah yake amma ya tasa'aluna game da me suke yawan tambaya anin naba'il azim game da labari mai girma allazihum fihi mukhtalifun wanda yake su kansu suna da sabani a tsakanin su to wannan sura ta tattauna mana abubuwa da dama amma na daga isharar da take akan wannan babban mas'ala da take son karantar da mu cewa ainihin wato ta zo ne don ta bayyana Allah ya fi karfin ya dauki da shi yasa sai ta kawo ainihin kissoshin wasu irin ƴaƴa da aka same su sabanin yadda aka saba samun ƴaƴa aka kawo kissar annabin Allah Zakariya wata hanya ta yaya da yaushe ya samu da bayan ya girma matar shi ta girma sun zama tsofaffi dattawa sannan suka iya samun da sai ake nuna maka wannan abu duk da ya saba ma dabi'a amma ba wani abun ban mamaki bane domin ba abu ne da yafi karfin Allah ba can kuma sai aka zo aka maka ga kuma wata budurwa ce a budurwar ma batula ce da namiji bai taba taba ta bacin da take to amma gashi ta tsuguna ta haifi da to sai ake nuna maka babu shakka game da haƙƙin mutum duk inda aka juya duk inda aka kada duk inda aka raya ta iya yi waya haihu amma Allah fa yafi karfin haka jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin wannan sura bismillahir rahmanir rahim na'am
من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا
الله مدوك تنسر كيكي كاف ها يا عين صاد
wadannan harufa malam yace Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika Allah kadai ya san abin da yake nufi da wadannan harufa amma sai malam yace wa qala ibn abbas babba daga cikin ainihin manyan malaman tafsirin sahabbai Abdullah dan Abbas yace huwa ismun min asma'illah ta'ala wadannan harufa da kaji to suna ne daga cikin jeren gefe sunayen Allah madaukakin sarki wadannan harufa wallahu a'lamu ingantacciyar fassara ita ce wadda malam ya gabatar da farko akan cewa ba wanda ya san fassarar su ko ma'anar su ko abin da ake nufi da su sai shi Allah da ya saukar da alqur'ani din sai dai malamai sun bayyana cewa wadannan harufa na daga cikin abubuwan da Allah yake muqabalantar kafirai su a isharance dalili akan cewa ya ku kafirai da kuke cewa alqur'anin nan ƙarya ne to ga irin harufan da aka hada alqur'ani da shi ku diba ku ma ku ainihin yi don haka aka ce mafi yawancin surorin da suka fara da irin waɗannan harufa sai ka ji ba da dadewa daga wannan ainihin harufa ba sai ka ji inda Allah zai yabi alqur'ani akan in dai alqur'anin nan ƙarya ne kamar yadda kuke cewa to ga irin harufan da akai alif lam mim sad alif lam mim sad qaf nun irin waɗannan harufa duk wanda yake qur'ani ƙarya ne ya diba ya hada nashi alqur'anin aga zai yi daidai da irin fasaha da balaga da zaƙin ainihin ɗanɗanon magana kamar yadda alqur'ani yake jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine kuma sai malai ya kawo ma'ana ta biyu ko kuma fassara ta biyu daga sahabi ibnu abbas cewa wannan suna ne daga ainihin cikin sunayen Allah amma gaskiya wannan magana tabbaci hakika ma dai bata tabbata daga sahabi ibnu abbas ba wanda kuma koda ta tabbata mu sani da cewa ka'ida game da sunaye da siffofin Allah sai abin da yazo cikin nassin alqur'ani ko hadisi sannan ake karbe ba a karba daga ijtihadin mai ijtihadi ba a karba daga fatawan mai fatawa ko da sahabi ne don haka ingantacciyar magana ita ce duk sanda kai karo da irin waɗannan harufa sai ka ce Allah shi ya san abin da yake nufi da su wasu suna karambani su fassara alifin Allah lamun wane ne ha'un wane ne duk dai wannan kuskure ne a ƙashin gaskiya ka danganta wa Allah masaniyar wannan shi ne abin da ya fi domin da akwai buƙatar ka san fassarar su Allah da ya bayyana maka ainihin wato shari'o'i shi zai maka rawa waɗannan harufa ashe da bai bayyana maka ba babu buƙata akan ka san su ne shine Allah yake zikr rahmat rabbika abduhu zakariya ai wannan ambaton rahmat da Allah ubangijinka yewa wani bawa nashi ne mai suna zakariya wato wannan sura tana son ta kawo mana tarihin rahma kaji inda Allah ya tausaya wa wani bawan shi mai suna zakariya wannan kalma ta zakariya ana iya karanta ta bil qasri ana iya cewa zakariya shine an takaita ba a sanya ainihin alhamza a bayan alubaki ba wa qira bil madd ana kuma iya karanta ta da madda zakariya a sanya ainihin alhamza din to wannan ainihin daidai ne in akai haka sai dai mu daina biyayyar shedan shine ainihin aje ana cewa zakari ko a ce ya'u duk sanda aka ce ga cikakken suna a musulunci matukar ba shari'a ce ta bada dama akan a datsa shi ba kar a sake a datsa wannan sunan a kira shi da cikakkiyar siffar shi kar ka dauka kristoci suna cewa christopher chris kai ma kuma shikenan ka ce shikenan zakariya'u bari a ce zakari bari a ce ya'u a kira shi zakariya ko kuma a ce zakariya'u din wannan shine abin da yake daidai insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu Allah yake
iznada rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni wasta'ala ra'su shay'an wa lam akun bi du'a'ika rabbi shafiya
Allah madaukakin sarki yace iznada rabbahu sanda wannan rahama ta samu ga annabi zakariya shine yayin da shi annabi zakariya din ya kira ubangijin shi nida'an kiran da yake mustamilan ala du'a'in khafiya kiran da yake ya kiraye Allah ne a cikin addu'a yana mai boye muryar shi yana mai kasa da sautin shi sirran fi jawfil layli a boyeye wannan addu'a a sirrance da daddare li'annahu domin yin addu'a da daddare
kuma da daddaren mutum ya sirranta asra'u lil ijaba, wannan shi yafi gaggawa Allah ya amsa maka abin da kake roƙon shi. Ma'ana da Annabi Zakariya ya ga yana da wata kafaitacciyar bukata, sai ya kaita wani lokaci, da ya kaita wannan lokacin shine dai sai kuma ya shigar da ainihin wannan bukata ta wani yanayi, shine a cikin sirri da kuma kankantar da muryar shi kasa-kasa, domin Allah da kake kira ba kurma bane ba kuma daidai bane, yana jinka. Menene kalmar da Annabi Zakariya ya amfani da ita kafin ya fara roƙon Allah? Sai ya fara gabatar da nakasar da ta same shi, wato gazawar da ta same shi. Kala ya ce, Rabbi inni wa hana al'azmu minni, ya Allah ƙasusuwan jikina sun yi rauni baki ɗaya, jami'uhu dukkan ƙasusuwan jikina sun yi rauni minni, washta'ala ar-ra'su shayba, kuma kaina ya kama da furfura. Ma'ana sai aka ce kanshi ya kama da furfura, kamar yadda ake cewa ciyawa ta kama da wuta. Ya kake jin in ciyawa ta kama da wuta? Gani kake kawai ya haka take, to haka kanshi ya kama da furfura, wato ko ina ka duba gashin kanshi kawai furfura ce. Yake tamyizun muhawwalun an fa'ilin, ai intashara shaybu fi sha'ri, ya Allah ma'ana yake cewa wato furfura ta yadu a cikin gashi na, kama yantashiru shi'a'un nar fil khatab, kamar yadda ainihin wuta take kama busasshen ice. Wa inni uridu an ad'uka, gashi kuma ya Allah ina son in roke ka, walam akun bi du'aika, ya Allah madaukakin sarki tunda nake roƙonka ban taba kasancewa rabbi shaqiya, ban taba kasancewa matsiyaci game da roƙonka ba, tunda nake roƙonka baka taba kunyata ni ba, don haka Allah yau ma kaka kunyata ni. Ai kha'iban, Allah ban taba tadewa ba, baka taba bani kunya ba, shi ma mabaga lokacin da ya gabatu a baya. Fala tu khayyibni fi ma ya'ti, ya Allah yanzu zan roke ka wata kafaitacciyar bukata, ina roƙon arziki kamar yadda da baka kunyata ni ba, a yanzu ma kaka kunyata ni. Na'am.
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
الله مدوكاكين سركي يكي بهم لابارين إلين يد النبي زكريا يكي الدعاء سيكي. وإني خفت الموالي, يا الله ونن بكاتا دزولك إيكا أبن دي كيني غريتا, shine ina jin tsoron magadana ne, ai allazina yaluni fi nasabi, waɗanda za su gaje ni su biyo bayana a wajen dangantaka, ƴaƴan ƴan uwa kabalil am, kamar ƴaƴan yayyena ko kuma ainihin wato ƴaƴan baffanni, ƴaƴan wan uba da makamantansu. Li'annahum, abin da yasa Annabi Zakariya baya fatan ya bar waɗannan su gaje shi, yake son ya roki Allah ya bashi ɗa. Kanu ashrara bani Isra'ila, waɗannan ƴaƴan baffannin shi sun kasance ƴan iska ne daga cikin ainihin kabilar Banu Isra'ila, dan haka ba zai fatan a ce ya kwanta ya mutu, a matsayin shi na annabin Allah kuma ƴan iska sun gaje shi, shikenan sai harka annabta da karantar da mutane addini sai ta watsi. Dan haka fakhafa Allah yuhsinu khilafatahu ala ummatihi, sai Annabi Zakariya ya ji tsoron ba za su kyautata kula da ainihin al'ummar shi ba. وَيُبَدِّلُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, sai yaji tsoron ai ma za su canza musu addini, za su kawo wani addini daban su gina mutane akai, da an taba su kuma su ce ai ainihin kawunsu da ya rasu annabi ne kaza 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 kaza, don haka nake son roke ka ya Allah ka bani ainihin wato wanda zai zama magaji ne na gari. Min wara'i, ina tsoron waɗannan ƴaƴa su rikita mutane addini a bayana, ba'da mauti ala addini, ina jin tsoron su rikita addinin mutane bayan mutuwata. An yi bayyi oho, kasu tozartar da addini, wato duk abin da yake tsoro kasu tozartar da addinin, su wulakantar da addinin, su canza shi. Kama sha hattuhu fi bani Isra'ila min tabdilid dini, kamar yadda na ga ainihin bani Isra'ila suna canza addini bayan annabin Allah ya mutu ya basu, to shine nake tsoron kada haka ta same ni ya Allah, don haka nake so in roke ka wannan arzikin. Wa kana timra'ati aqiran, ko da yake kuma matata bakararra ce, la talidu, ba ta haihuwa, fahabli min ladunka, ya Allah ina roƙonka kai min arziki ka bani baiwa daga gare ka, waliyan, wani ɗa wanda yake magaji. Jama'a kun ji yadda ake ladabin addu'a, ba zuwa ba kai kawai ka miƙe hannu Allah ba ni, a'a ka ji yadda annabawa bayan Allah suke wa Allah shimfiɗa. Ka duba duk dogayen zantuttukan da ya gaba ɗaya, buƙatar nan tashi a cikin jumla ɗaya ce ita, amma sai da ya fara cewa ya Allah ƙasusuwan jikina sun yi rauni, a yanzu ba wani abu da zan iya yi na ci gaba da hidimar addini kamar yadda na saba a da, sannan kuma in na kwanta na mutu, waɗanda ake sa ran za su karɓi addinin su ci gaba da karantar da jama'a su ne musu wa'azi, su kuma lalatattu ne, yadda ne na gane lalacinsu shine irinsu su sun gaji addinin annabawa sun wulakanta shi. Don haka nake roƙon Allah kai min arziki, ka bani ɗa daga gare ka wanda wannan ɗa shine zai kula da al'umma ko bayana. To da wannan ne aka ce dukkan mai kyakkyawan manufa kokari yake ya ga yayi shirin da wannan manufar tashi za ta tabbata koda bayan shi. Ba komai ne ya kai Annabi Zakariya a matsayin nan ba, sai kasancewar shi annabi mai kira zuwa ga addinin Allah, wanda dukkan annabi mai kira zuwa ga addinin Allah ba zai fatan a ce bayan ya tafi addinin ya rikice ba, zai yi fatan a ce ko da shi ko ba shi addinin nashi ainihin ya ci gaba kwatankwacin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah ya fara nuna mishi ranar da zai rasu. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito sahihin hadisi daga sahabi Anas ibn Malik, Allah ya kara mishi yarda. Anas yake manzon Allah tsira da aminkin Allah tabbata gare shi yayi rashin lafiya wadda ta ajali ce daga ita bai tashi ba, har ya gagare ya fito sallah. Sai annabi ya wakilto Aisha cewa ki je ki ce mahaifinki Abubakar ya yi mutane limanci. Aisha kuma sai ta nuna hali irin nasu na mata, sai ta zo ta samu Hafsa, sai ta ce Hafsa mahaifina ba zai iya limanci ba, duk sanda ya tsayu yana karatun Alkur'ani yana limanci, a inda annabi yake limanci sai ya fara kuka saboda tsoron Allah, saboda tunanin me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito wa mutane limanci. Yanzu manzon Allah zai mutu kenan, zai rabu da mu kenan. To da Abubakar ya fara limanci a irin wannan hali sai ya fashe da kuka. Dan haka je kike gaya wa annabi cewa babana Abubakar bai dace ba, babanki Umar ne ya dace. To ita Hafsa ka san so da dama, ko yanzu ka duba in akai aboci abota da mutumin da yake kwaje ne dan karami da wanda yake gashi na rushe shi ta gina bata shiga ba misali, sai kaga wannan dan kwajan yafi wannan rushe shin dabara. Wannan wata hikima ce fa Aisha take so ta yi wa Hafsa. Hakikanin abinda Aisha take fadi ba shi take nufi ba, tana son ta tabbatar mata ne da cewa gashi da tabbatarwa annabi cewa annabi ya kafe sai fa babana, dan haka wannan mukami a gidan mu yake. Dan haka amma jeki sai ta je sai ta faɗa annabi, ya manzo Allah ai Aisha ai Abubakar ba zai iya limanci ba kaza kaza kaza. Manzo Allah yake na ce ku ce Abubakar ya mutane limanci. Shikenan sai ainihin ta sake dawowa ta zo Aisha ta sake ingiza ta ki je ki ce babanki ya dace. Ta koma take annabi sallallahu alaihi wasallam lalle Abubakar fa shi ya dace, ai Umar ya dace ba Abubakar ba. Har manzo Allah ya ji zafi ya gaya mata magana mara dadi, yake cewa ku dai mata irin ku ne na zamanin annabi Yusuf da kisisi na ku da munafincin ku. Shi annabi ya gane sirrin abu shine Hafsa ta dawo tana fushi tana cewa Aisha ke dai dama tun da nake ba abin alheri da ya taba samu na ta hanyar ki, gashi nan kin ga an gaya min bakaken maganganu kaza kaza. Abubakar Siddiq ya miƙe ya fara mutane limanci. Abubakar yana ainihin cikin limanci. Anas ya ce jama'a sun haɗu kowa ya amince da limancin Abubakar Siddiq. Kai sai mai ga annabi ya dago labulan kofa ya leko masallaci, fuskar shi tana haske kamar takardar Alkur'ani. Yace annabi yayi farin ciki, yayi far'a, yayi annashuwa saboda ya ga al'ummar musulmi baki ɗaya sun haɗu a bayan wani mutum wanda yake annabi ya yarda da ilimin shi, ya yarda da imanin shi, ya yarda da dattakun shi. Annabi ya samu haƙiƙanin yaqini koda bayan ba ran shi ashe addini ba zai watse ba. Annabi yace a ƙarshen yammacin wannan rana annabi ya kwanta ya rasu sallallahu alaihi wasallam. To kaga me yasa na kawo mana wannan hadisi, dan mu ga yadda annabawa suke so koda bayan ba su ya zan addini ya ci gaba. To yanzu annabi Zakariya da ya hasasa ya hasashe ya ga cewa waɗannan ƴaƴa da za a ban musu addini ƴan iska ne, ashararai ne, lalata addinin za su, kuma su zo suna rike cewa ai kambin annabta a gidansu yake. To tun wuri kafin in kwanta in mutu su tozarta addinin, Allah ka taimake ni da ɗan da zan yi tarbiyyar shi ya kula da addinin ko bayan kai. Jama'a mun gane sirrin tambayar shi ko? Shine sai annabi Zakariya ya ci gaba da bayanin cewa yarithuni, na'am,
yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya.
Annabi Zakariya yace yarithuni, wannan da da zaka bani ya Allah so nake ka bani dan da zai gaje ni. Malam yace bil raf'i, ana iya karanta wannan wuri yarithu yarithu sa'un din a sanya mata raf'a sai ya zama sifatu waliya, sai ya zama siffa ce ta wancan waliya. Da ainihin yace fa hablu min ladunka waliya, Allah ka bani ainihin da daga gare ka magaji wanda zai gaje ni, da magaji wanda zai gaje ni, sai zama siffa ce ta magaji to wanda zai gaje ni in kai rufu'a kenan. wa qur'a bil jazmi, kuma ana iya karanta wannan wuri da dauri, a ce yarisni a daure sa'un din, shi kuma sai zama jawabul amri kenan, amsar wancan umarni da annabi ainihin Zakariya yake nema, da yake fahabli, ya Allah ka bani, wannan sifa ce ta me, ta umarni, fahabli to sai zama yarisni, Allah ka bani dan da zai gaje ni. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Malam yace wa hadhihi hiya hikmatu wujudil walad, wannan ita ce hikimar da tasa annabi Zakariya yake neman wannan da waya risu, haka sai malam ya sake cewa bil wajhaini, za iya karanta shi waya risu, kuma za iya karantawa waya ris, an gane shine bil wajhaini, waya risu min ali aquba, ba ma wai ni kadai ba wannan dan nake son ya gada, a'a ina son ma ya gado daga cikin ainihin wato jinin kakannin shi can na sama, tun daga alayen wato mutan gidan annabi Yaqub, jaddi annabi Yaqub wanda yake kakana ne, menene nake fatan wannan da ya gaje ni, al-ilma wan nubuwata, ya gaje ni wajen ilimi da wajen ainihin annabta, to hakikanin al'amari yayi amfani da kalmar gado ne, duk da cewa ilimi ba a gadan shi, annabta ba a gadanta, amma abin da yake nufi da kalmar gado anan shine kula da abin da na mutu ina yi, sai a ce wani ya gajiwa nake. Jama'a mun gane wannan da kyau, ai sau da dama malami yakan kwanta ya mutu, sai a ɗauko wani wanda ba ɗan shi ba, sai a ce ai wani ya gaje shi, me ake nufi da gado anan, shine ya ci gaba da aikin da wannan malami ya mutu ne, to abin da annabi Zakariya yake nufi da gado kenan, lal mala ba wai dukiya yake nufin ya mutu ya bar wa ɗan ya gada ba, li'annal anbiya'a la yurathuna fihi, domin annabawa ba su ainihin barin gado, ko kuma la yurathuna fihi, ba a gadon su a cikin dukiya, annabawa ko sun mutu sun bar dukiya ba a gado, wannan magana haka take da ijma'in dukkanin musulmi, ɗan shi'a ne kadai suka fantare suka ce wai a ana iya gadon annabawa, su ma sun faɗi wannan maganan ne domin wata manufa kwaya ɗaya, ita ce su samu damar zagin Abubakar Siddiq akan lokacin da annabi ya rasu, Fatima ta zo ta ce sai a ɗibi gadon mahaifinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a bata, Abubakar ya ce a ƙashin gaskiya babanki kin san shakikin abokina ne, ya gaya mini cewa dukkan abin da su annabawa suka mutu suka bari sadaka ne, baya zama ainihin gado, don haka ki yi haƙuri, wannan sai dan bata wa Fatima rai, sai ta ɗan yi fushi na kwanaki da Abubakar Siddiq, daga baya suka dawo suka daidaita, to shi kenan sai ɗan shi'a sai suke amfani da wannan damar kadai don su zagi Abubakar, su sai suka ce a'a duk wani annabi in ya mutu ya bar dukiya za a gaje shi, saboda me? Saboda nassin Al-Qur'ani ya nuna ba zai iya gadon iyaye da kaza da kaza, to waɗannan nassoshi ne waɗanda suke umumai, sun zo ne ainihin gama wato sun mamaye ko ina da ina, to sai aka samu nassi kuma gashi wanda yake muhtas, wanda yake banci annabawa cewa ba su daga cikin taron iyayen da za a ci gadon su, shikenan annabin ya karanta mana wannan ayar, annabin ya karanta mana wannan hadisin, don haka sai mu hada su, sai mu aiki da su baki daya, ba wai mu ture ainihin hadisi mu dauki ayar ba, ko kuma mu da'awar cewa ai hadisin ya saba ma aya, a'a hadisin bai saba ma aya ba, sai a duniyar nan ko duk wani da uban shi annabi bane, da a ce kowa annabi ne baban shi, to da annabi yace annabawa in sun mutu ba a gadon su, sai a ce to wannan nasin ya saba Qur'ani kenan, amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa iyaye ana iya gadon su, amma iyayen da suka zan annabawa ne fa, to ba a ainihin iya gadon waɗannan, shine bayanin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake, saboda haka sai annabi Zakariya yake gaba da cewa waj'alhu rabbi radiya, ya Allah wannan da kuma idan ka bani shi ka sanya shi ya zama yardajjen da ne wanda zaka yarda da shi, mardiyan indaka, ya Allah ka bani dan da yake kai da kanka zaka yarda da shi ka amince mishi, qala ta'ala fi ijabati talabihi libna alhasila bihi rahmatahu, shikenan sai Allah ya amsa wa annabi Zakariya, yayin da annabi Zakariya ya nemi da wanda yake fatan dan nan ya zama rahama Allah, Allah madaukakin sarki yace ya Zakariya,
ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya,
Allah madaukakin sarki yace ya Zakariya, ya kai Zakariya, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya, mu ne maka ainihin albishir da cewa zaka samu da wanda dan nan ya rufe kama sa'alta, zai gaje ka kamar yadda ka roka, to tun ma kafin a samu cikin wannan dan ismuhu Yahya, sunan dan ainihin Yahya, kada anan an yi mai haka ne dan ya samu me garantin dan zai samu tun daga shi ma har Allah ya rada wa dan suna tun kan a samu cikin don ka kwantar da hankalin dan zai samu mana yake ta wallahu tasmiyatuhu ta'ziman lahu Allah da kanshi ya dauki nauyin rada wa dan suna ba dan komai ba domin ainihin ya zama girmamawa ga shi wannan dan wa samahu bi khususi yahya kuma Allah ya sa mai suna na musamman shine ne yahya yahya mirayarwa لانه به حيي رحم امه بعد موته بالعقم saboda da samuwar yahya mahaifar uwar shi ta rayu bayan da ita mahaifar ta mutu duk inda ka dubi mace ɗan shekara 90 ai kai da kanka kafin dare za ta haihu ko to sai aka ce yau ga wani da ya fito ta cikin wannan mata da wannan sai ainihin aka sa mishi yahya saboda mahaifar uwar shi ta rayu sakamakon samuwar shi ainihin a cikin wannan mahaifa to daga nan ne zaka gane ya kai mai saurare da cewa ashe addinin musulunci addini ne mai sauki kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Dauda daga Samura dan Jundab Annabi sallallahu alaihi wasallama yace in aka haifi da a sa mishi suna ayini na bakwai ma'ana ya zo cikin sunna kenan shari'ar musulunci ta yadda in ka haifi da ka ki bayyana sunan shi har sai rana ta bakwai to haka kuma shari'ar musulunci ta yadda ka sa wa dan suna a ran da aka haife shi haka suratu ali imran ta nuna mana a cikin kissan maryam daga haihuwar ta nan take sai mahaifiyar maryam tace wa inni sammaituha maryama ya allah wannan ya da na haifa yanzu da dimidimi na sa mata suna maryam sai ibnu kafirin yace wannan ya nuna halaccin a haifi da a yau a ambaci sunan shi a yau ba dan komai ba domin gashi shari'ar ainihin qur'ani tayi ishara akai ya zo kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin sunnar shi yana aikata haka sai kawo hadisin abdullahi dan abi talha wanda ummu sulaimin ta haifa hadisin shi yana cikin bukhari da muslim riwayar anas daga ainihin wato ainihin wannan gida nasu yarwaito cewa mahaifiyar shi ummu sulaimin ta haifi da sai ya zama kashe garin haihuwar dan aka sa suna sai kuma ga ainihin ibrahim wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu dan shi ne wanda mariya ta haifa mishi shi ma da gari ya waye annabi ya fito ya ce jama'a jiya an yi min haihuwa na sanya wa dan sunan babana annabi ibrahim sunan dan ibrahim to ga kuma abdullahi jikan abubakar siddiq wanda asma'u ta haifa hadisin shi yana cikin bukhari da muslim daga haihuwar shi nan take shine dan na farko da aka haifa wa musulmi a madina nan take annabi ya ce sunan yaron abdullahi ga sunan dai suna da yawa ba za su kididdigu ba ka karanta littafin Tuhfatul Mawlud bi ahkamil mawlud na al-hafiz ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya gafarta mishi shi yasa ya halatta a yau in aka haifar maka da a yanzu dinnan shikenan to jama'a musulmi sunan dan kaza ko kuma ka jinkirta zuwa kwana bakwai daidai ne to yanzu kuma wannan aya ta zo mana da wani hukunci daban shine me halaccin matan kafin kai matakka ta samu cikin ko kafin kai auren ma ka iya cewa ni insha Allah in na samu da in namiji ne sunan shi kaza in kuma mace ce sunan ta kaza dan haka ana haihuwa sai dai a ci gaba da kiran sunan yaron kawai tunda dama duk abokanka duk anguwa an san cewa ka ce in dai da namiji ka samu farkon haihuwarka sunan shi Ahmad idan ya ta mace ce sunan ta Maryam misali ko to shikenan ana nan daura aure kaza kaza nakuda haihuwa me aka samu mace sai a ce to Maryam ta zo kenan sai in ka so kuma ka canza jama'a mun gane wannan da kyau ko abinda wannan aya take mana nuni ga shikenan shine ainihin sai mallan yake cewa wato sai Allah ya ce lam naj'al lahu min qablu samiyya kuma kafin samuwar wannan danaka ba a taba samun takwara gare shi ba kalmar samiyya tana daukan wannan ma'ana samiyya ba a taba samun wanda suke da suna iri daya ba ko kuma samiyya shabiha ba a taba samun dan da yazo ta irin wannan kamannin ba shine a ce tsoho dan shekara 120 ya kwanta da mata shi yar shekara 90 kuma su haifi da kamar yadda saurayi da budurwa suka saba haihuwa to lam naj'al lahu min qablu samiyya sai zan ba a taba samun da da yazo ta irin wannan kamannin ba ko kuma lam naj'al lahu min qablu samiyya kafin wannan dan ba a taba samun ainihin yahya a duniya ba ai musamman bi yahya wato ba a taba samun dan da aka sanya wa suna yahya ba waja'alahu musaddiqan li kalimatin min Allah sannan kuma da annabi yahya yazo duniya sai Allah ya sanya shi ne gaskata kalma Allah ne waye kalma Allah wa huwa isa shine annabi isa alaihi salatu wasalam domin zamanin su daya ibn al-khala ne domin akwai dangantaka tsakanin maryam uwar annabi isa da kuma zakariya mahaifin annabi yahya to sai ya zama ainihin shi annabi Zakariya da ya haifi Yahaya, Yahaya yana zuwa ya samu Annabi Isa sai ya gaskata shi. Fatamma bizalika waslu ma talaba Zakariya min istimrar alwirasa wirasa wa siyasati ad-din. Shikenan abinda Annabi Zakariya ya roka shine ne a ci gaba da kula da addini ko sai ya zan ya tabbata kenan da kuma siyasa shugabanci na addini. Tun daga shi haddan yazo har yayi imani da wani annabi da ya samu, kaga shikenan dan ya zama mutumin kirki kenan, bai zama dan iska ba. Sai ke cewa wa in kana Yahya kutila qabla abihi ala alqawl almashhur, sai malam yace ko da ike kuma an kashe Yahya kafin a ainihin kashe mahaifin shi, wannan magana ita ce shahararriya. To kun ga a karkashin wannan magana to akwai matsala, don in an ce Annabi Zakariya yana nan da ran shi ya haifi Yahya, aka fara kashe Yahya sannan aka bar Zakariya, to gado bai tabbata ba kenan. To malam yace to amma wannan magana ita ce tafi shahara a wurin malaman tafsiri cewa an kashe Yahya kafin a kashe Zakariya. Sai yace wa amma alal qaulil muqabil, amma a bisa ɗaya maganar da ke fuskantar wancan take muqabalantar wancan fa fala iskala, babu rikici akai. Ɗaya maganar ita ce an fara kashe Zakariya sannan daga baya aka kashe Yahya, to kaga ya tabbata kenan Yahya yayi gado din ya ci gaba kafin a kashe shi. Kaga a karkashin wannan magana ta biyu babu rikici, amma a ta farko fa to akwai matsala. To ga magana ta uku kuma, cewa da dan da uban an kashe su a rana ɗaya ne a nan masallacin Baitul Maqdis, to ba wanda ya ragu kenan balle a san wane ya gajuwa ne. To ala ayi halin, anan abin da ake tabbatar maka shine Annabi Zakariya ya roki Allah ya bashi da saboda me? Irin yadda kai lauya ko injiniya ko likita ko sarki ko mai mukami ko mai kudi kake fatan ka samu da dan ya gaje ka, sai Allah ya ce a'a. Shi Annabi Zakariya ya roki dan ne domin dan ya kula da addini, ka addini ya lalace. Kaga ashe tsakanin manufarka kai mai kuɗi da kake so ka haifi dan da zai kula da business dinka, ya kula da ainihin kamfanoninka, a tsakanin bukatar ka ta da da bukatar Zakariya akwai bambanci. Kuma menene ma ya kai Zakariya ga wannan addu'ar bayan ainihin ga wasu ƴaƴan, sai dan ƴaƴan sun lalace? Ashe da basu lalace ba ma, shi ba wai lallai dan shi ya gyara addinin ba, a'a shi kawai waye zai kula da addinin shi, ya dame shi. To amma da yaga waɗannan sun riga sun zama 'yan ta gaban hadari, sun zama 'yan iska, yaya ya iya? To yanzu ba makawa sai koma ga Allah, Allah ya bashi gyararre. Don haka da ya gama addu'a sai ya ce wa ja'alhu rabbi radiya, ya Allah in kuma ka bani dan sai ka yarda da shi yadda zai yi aikin da nake buri. To wannan aiki ko ya zan ya tabbata cewa Annabi Zakariya shi ya fara mutuwa, sannan ainihin wato Yahya ya gaje shi, ko ya zan sun mutu tare, ko ya zan an fara kashe ainihin Yahya sannan aka kashe Zakariya, ana dai nuna maka kyakkyawar manufar Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam. Saboda irin waɗannan maganganun wani lokacin in wuri ya wuri ba a iya gane takamaimiyar wacce ce haƙiƙa, domin zai zama fassarori ne na malamai kawai. Jin an ce magana mashuhuriya ce a cikin ilimi baya nuna ita ce daidai. Magana za ta iya zama mashuhuriya a wurin malaman tafsiri sai ya zama ita ce ta yadu, ita aka fi sani, amma kuma sabaninta ce daidai. Akwai magana da za ta yadu ko ina ita aka sani a wurin malaman fiqh sai zama ba ita ce daidai ba. Wannan ko game da malaman hadisi dama shi yafi yawa. Galibi zaka ga hadisai shahararru, wasu hadisai sun shahara, kamar a ce hadisin yawmu sawmikum yawmu naharikum, ran azumin ku ran layyaku, wai matakar dai kun fara azumi ranar Lahadi, to babu shakka babbar sallah Lahadi za ta kasance. Wannan hadisi gashi shahararre ne, ko ina kaje ɗan islamiya ne, malaman soro ne, malaman wa'azin turmi ne, ko ina kaje an san shi, amma hadisi ne batilul la asla lahu, ko isnadi bai da shi ba, amma san waye ruwaito shi ba, balle a san nagari ne ko na banza. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Gashi nan utlubul ilma walau bisin, ku nemi ilimi ko da abin sin ne. Wannan hadisi wacce islamiya ce ba a san shi ba, wani malami ne bai san wannan hadisi ba, a wani wurin wa'azi ne aka kafa ana tantance, ba a tantance hadisai, baka ji irin waɗannan hadisai ba, amma hadisi ne batilul la asla lahu ma ashhuratihi, tare da cewa mashhuri ne. Don haka haƙiƙanin al'amari babban darasi da zamu fita da shi daga cikin waɗannan ayoyi su ne, Annabi Zakariya ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi da domin ɗan nan ya zama zai yi wirasa diniya, ya kula da siyasa diniya, ya kula da shugabanci na addini. Da wannan ne malamai suka ce a matsayin ka na yallaɓai mai sarauta ko mai ainihin wato kuɗi ko mai wani abu da kake fatan Allah ya baka ɗan da zai kula akan waɗannan abubuwa da kake da su, in ka tashi gabatarwa da Allah buƙatar dan, ka gabatarwa da Allah buƙata ta ainihin Allah ya baka ɗa na gari wanda zai kula da addini, in ya so sai ka biyo baya da duk abin da kake so, shari'a bata hana wannan ba. Misali, babu laifi ka tafi ƙasar Makka da nufin kai hajji, amma kuma da akwai manufa ta biyo a ƙasa, ita ce za ka yi kasuwanci, ko za ka je neman makaranta, ko za ka je neman ilimi, ko za ka je don ka auro Balarabiya, duk wannan ba haramun ba ne. Amma babban manufa me za ka tafi sai ka ce aikin hajji, daga nan kuma na samu Balarabiya in auro, daga nan na samu kasuwanci in yi, daga nan na samu makaranta in yi karatu, daga nan na samu in ziyarci abokina. Misali, babu laifi ainihin a cikin wannan nassin Alkur'ani ya halattar da haka, sunna ta halattar da haka. To haka kai ma yanzu da kake kai ne sarki, kai ne dagaci, kai ne hakimi, kai ne mai anguwa, kai ne yallaɓai, kai ne mai mukamin siyasa, kai ne mai kuɗi, karka tashi kawai ya Allah ka bani ɗan da ina mutu zai zauna wannan kujerar, don ya zama kada kujerar ta sauka daga ainihin gidanmu ta sarauta. A'a, sai ka ce ya Allah ka bani ɗa wanda zai kula da addininka ko bayan bani, kuma ina fatan wannan ɗa ya zan zai kula da wannan kujeratawa. Domin duk sanda Allah ya baka ɗan da zai kula da addini, to zai kula da duk abin da kake yi matukar na arziki ne. Shi yasa kaga Imam Malik ya rawaito cikin Muwatta, yace Sayyidina Umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnonin shi da komishinoni da daraktoci da famsa duk wasu ma'aikatan shi, yace sallah akan lokaci wajibi ce, har ma ta fi aikin gwamnatin da nake biyan ku albashi muhimmanci a wurina. Manyan malamai da suka zo sharhin Muwatta irin su Ibn Abdul Bar da makamantan sai suka ce, kaga Umar anan yana son a kula da aikin shi matuƙa, a yayin da ya zan shi ba a ganin shi, don haka a yayin da ya zama shi ana iya ganin shi ko a ga wani wakilin shi, amma duk da haka da ya tashi sai ya ce a kula da aikin wanda ba a gani, domin wannan shi zai sa a kula da aikin shi shi da ake gani. In ka kula da sallah akan lokacinta a cikin jama'ar musulmi, za kuma ka kula da aikin gwamnati. Amma in daraktan ku ko famsa ko minista ko shugaban kasa ko gwamna ko ciyaman ko wane ne yace lallai aiki kawai ya dame shi, sai ya zama kuna cikin aikin nan har ku tozartar da sallah. In har kuka saba tozartar da sallah saboda kula da aikin gwamnati, ana nan sai kun dawo kuna tozartar da aikin gwamnati. Amma matukar kuka lazimci sallah kuna kula da ita, za ku rinka zuwa kuna baiwa gwamnati kuma haƙƙoƙinta. Karanta Alkur'ani ka ji inda Allah ya bi wasu mazaje da yake rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa anis salati wa iqamis salati. Wasu mazaje ne waɗannan mazajen harkar kasuwanci ko ciniki ko saye da sayarwa ko harkokin yau da kullum ba ta hana su ambaton Allah, duk yadda yake tela ne, tinka ne, kafinta ne, ma'aikacin gwamnati ne, yana nan yana sane da cewa zaman aikin nan da yake da sunan Allah yake, yana nan karatun Alkur'ani ne, mai Allah ya ce, mai annabi ya ce, mai Allah ya hana, mai manzon Allah ya hana, zikrullahi. Sannan duk sanda kasuwanci ya kasuwanci, ba zai manta da ka'idojin shari'ar musulunci na zikiri, ambaton Allah, karatun Alkur'ani, salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk yadda ya kai tisa kuɗi, alhaji to ga waɗannan 10,000, sai dai ina jin ba 200 a ciki. Yana cikin tisa sai ji ana cikin wa'azi a rediyo an ce annabi, sai ka ji ya ce sallallahu alaihi wasallama. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi. Kasuwanci da harkar ciniki ba ta hana su ambaton Allah. Sai Allah ya ce da kuma tsayar da sallah. Malaman tafsiri suka ce waɗannan mazaje da Allah ya siffanta irinsu su ne daga cikin sahabbai, kafintocin cikinsu, telolin cikinsu. Suwa ne ne in mutum ya ɗaga guduma a matsayin shi na kafinta ko tinka ko ɗan kwale-kwale zai buga, in ya ji an ce Allahu akbar Allahu akbar, madadin ya ce bari ya buga, sannan ya aje sai ya saki gudumar ta baya, shi kuma sai ya wuce gaba sallah. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka jama'a su gane hikimar ainihin samun ɗa. Ashe duk wanda ya gane cewa babbar hikima ta samun ɗa ita ce kula da addini da mutunci ko da a bayan ba ranka, wannan ya wajabtar da kai tarbiyyar ɗan kenan. Domin in ka haife shi ka bar shi kawai, sai dai kai tarbiyyar jikin shi, kai tarbiyyar lafiyar shi, kai tarbiyyar kwakwalwar shi, amma ba za ka yi tarbiyyar zuciyar shi ba. Da annabi ya ce in ta lalace kuma ya lalace a jikin, bayan ka mutu manufarka ba za ta tabbata ba kenan. Da wannan ne akwai buƙatar mata ne a gida masu sanya wa yara abinci, yaro zai ci abinci, ku sani da cewa muhimmancin kula da ka'idojin ladubban shari'a wajen cin abinci ya fi abincin muhimmanci. In kika zuba wa yaro ko yara abinci, sai ki sa ido ki ga shin da za su ci abincin nan, ai sun je sun yi wasa da ƙasa, sun yi wasan kwata, hannunsu da najasa, hannunsu da kaza, sai ki ainihin umarce su da su wanke hannun tunda da dauda a jiki. Sannan in sun zo cin abincin nan, kowa ya fara da sunan Allah, ba wai faɗe ba kawai, to kowa ya bismillah fa, to ni na shiga kicin, a'a, sai ki tsaya a kansu ki ga cewa sun fara da bismillah, sannan kowa ya ci gaban shi. Sannan banda zalunci, dan wake ne ana tsikara ɗe-ɗe-ɗe, ka a ga wani ya tsikari guda uku, sai in ya roƙi izini, to ni fa gaskiya ɗaya mun kaɗan a bakina, ba ni sanin inda yake makalya ma, dan haka bibi zan rinka tsikara. Shari'ar musulunci ta yadda akan wannan. Waɗannan in kika saba wa yaran mako ɗaya, mako biyu, wata ɗaya, wata biyu, in wannan abin ya zama jininsu, shi kenan matsala ta ƙare. Kina daga ɗaki za ki ji bismillah shi abinci wai zai ci, kamar lada ne. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ba mu ainihin labari, ya ce kwala.
Kwala rabbi anna yakunu li hulamun wa kanat imra'ati aqira wa qad balagtu min al-kibri 'itiyya.
Kala Zakariya, sai annabi Zakariya ya ci gaba da addu'a, wato ita addu'a haka take, a farkonta kai ladabi, in ka gabatar da addu'ar kuma ka tashi, sai kuma ka sake kawo wani fadancin, sannan sai ka tashi. Dubi in ka je ka kwanta gaban Alhaji, ya biya maka sadaki ko ya sai maka gida ko ya baka kujerar haji, daga zuwa ana cewa Alhaji na kiranka, baka san me yasa ya kira ka ba, kawai sai ka fara lafiya lafiya lafiya, to Allah ya sa alheri, Allah ya saka da alheri, bai fa ce ya baka kaza ba, amma wai yanzu kana godiyar abin da ya gabata ne, sai kuma kace wallahi Alhaji na zo da bukata ne kaza 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 kaza, yana cewa to shikenan ku je ku dauko masaran nan ku hada mai da 2000, shikenan sai to Alhaji sai Allah ya ba alheri, haka kake yi, sai kuma a sake wata addu'ar, wani fadancin wanda mai yawa ma yafi na farko. Yanzu annabi Zakariya ya gabatar da fadanci da ladabi, sannan ya faɗi buƙatar shi, to yanzu kuma har wa yau zai sake ci gaba da ainihin wato kwantar da kanshi ga Allah, yana mai nuna buƙatun shi. Shine Zakariya yake, rabbi ya Allah na gode da naji zaka bani da, amma kaifa yakunu li gulamu, tayaya mutum iri na zai samu ainihin da, wa kanat imra'ati akiran, bayan matata bakararra ce bata haihuwa, wa qad balagtu min al-kibri 'itiyya, wajen girma ni kuma na zama tsoho tukub, ita bakararra ni kuma tsoho tukub, a ɗabi'ance irin waɗannan ba su haihuwa, shi dai ya tsufa tukub shekara 120, ita kuma dama bata taɓa haihuwa ba, tana budurwa ko tana ƙuruciya, balle a ce yanzu ta kai shekara 90, kuma dama tana da larurar ba ta haihuwa. To shi ne annabi Zakariya yake cewa ta yaya min ata, malam ya ce wannan kalma da ya ce itiyan ɗin nan daga ata, ai ma'ana ya bisa, ai nihayatas sinni, annabi ainihin wato Zakariya ya ainihin tsufa tukub, kamar ka ce ya bisa har ma ya bushe, ya yi yaushi, ya kai iyakan makurar shekarun da ake ganin dattijo zai kai, mi'atan wa 20 sana, ya kai shekara 120, wa balagat imra'atuhu 98 sana, matar shi ba ma shekara 90 ba fa, malam yace shekara 98 matar shi, wa aslu ata ko wa aslu itiya, asalin kalmar itiya din nan daga utuhu shine tsufa tukub, malam yace wa kusratil fa, to amma sai akai kasara ga fa din, yanzu ya koma ka'idar tasrifi ne, domin aka ce fa a cikin kalma wato farkon kalmar, domin dukkan kalmomin larabci ana gwada su da ainihin fa'ala ko kalmar fi'ilu, to shikenan duk sanda ka tashi ma'auni sai ka ce harafin farko shine fa. Yanzu itiya me harafi a farko anan a zahiri ainin ko, to amma a ilimin sarf sai ka ce a fa'un ce, domin ma'aunin shine fi'ilu. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Shine yake to sai aka yi wa fadin kasara takhfifan dan ya saukin fadi, in aka ce ka ce ainihin wato itiyu itiyu, kaga yayi nauyi, to da ike kalmar ta yi nauyi aka, sai aka maida ainihin kasara. Sannan wa qulibatil wawul ula ya'an, wawun ta farko kuma sai aka maida ita ya, li munasabatil kasara, saboda kasarar da ke karkashin ainihin takuri din, ai ta din nan, sai ce wasaniya, ita kuma wawun ta biyu, domin asalin utuhu utuu dubi zaka ji wawun da shadda to wawu ne ko to yana ga maka ya aka utuu ya zama ikiya sai yace da farko dai ainin din aka mai da ita ta zama kasra to saboda wannan kasra ta ma sai ta zama gata da kasra to kasra ba yadda za a yi kasra ta jawau sai dai kasra ta jaya to wawun din sai aka mai da shi ya wawun din farko wawun ta bifa sai yace wasaniya yaun ita kuma ta biyu din sai aka sake mai da ita wawun ta biyu ita ma ta zama yaun litu da zama fi halya domin a shigar da ya a cikin ya shi yasa ya zama itiya madadin utuwa sai zama itiya jama'a mun gane to asalin ma'anar kalma a harshen larabci tana bada ma'ana guda biyu shi yasa qur'ani da yake littafin shari'a ne littafi ne wanda yake ya haɗe harshen dukkan wani balarabi sai Allah ya yi amfani da kalmomin guda biyu a cikin wannan sura mai albarka yanzu anan gashi ya yi amfani da kalmar itiya a matsayin tsoho tukub amma a can cikin surar kuma daga kusa da ƙarshen ta zamu ji inda Allah zai sake amfani da kalmar amma da wata ma'ana da wasu larabawan ke amfani da ita ita ce da Allah yake thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya sannan daga cikin kungiyoyin kafirai za a sa su su kneel down kowa ya durkusa da guwa shakofar jahannama sai Allah yake daga cikin kowace tawaga cikin yahudawa cikin kristoci cikin maguzawa cikin kaza na uku sai Allah yake thumma lananzi'anna min kulli shi'atin daga kowace tawagar kafirai sai mu rinka fusgo ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya wane ne yafi tsaurin kai ga Allah yanzu kaga kalmar itiya anan ta zama mai tsaurin kai mara kunya tun kafin a shiga wutar sai a ce wani mara kunya ne sai a fusgo shi a jefa shi to anan shine itiya anan kuma itiya fa tsoho tuku kaga yadda larabci yake saboda an samu larabawa sun kasu kashi biyu kamar yadda anan hausawa tsakanin bakano da basakwace akwai kalmomin da in bakano ya faɗa sai basakwace ce a'udhu billahi akwai irin waɗannan kalmomin da idan basakwace ya faɗa sai ba ainihin Kano sai ce a'udhu billahi misali in ba na manta ba yanzu sai ka je ƙasar Sokoto sai ka ji an ce wanda guntun mutum haka ne guntu in aka ce guntu a Sokoto gajere amma anan ƙasar Zazzau ko Kano in ka ce mutum guntu barawo kenan ma'ana yanzu kaga kalma ɗaya amma suna amfani da ita a ainihin kyakkyawa wasu kuma sai su amfani da ita da mummunan ma'ana haka waɗannan kalmomin itiya tsoho tuku itiya mara kunya to kaga ba za ta fassaro ba sai gwargwadon yadda ta zo kenan yanzu kamar yadda ta zo nan da yake cewa ainihin wato yarisuni wa ko inda annabi zakariya alaihi salatu wassalam yake cewa inni balagatu min al-kibari itiya ya Allah wajen manyanta na kai tsufa tsoho ne ni tuku kaga anan tazo da tsufa tuku a can kuma thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya anan shine mai taurin kai marajin magana mai tsiwa to shi yasa ainihin alqur'ani babu shakka cikakken littafi ne wanda yake dauke da shari'a duk kwarewarka da larabci duk iyawarka wallahi sai dai ka sallama ma alqur'ani shine zaman ka lafiya Allah madaukakin sarki shiryar da mu sai ainihin malam yace wa su'alu zakariya istifhamu istiba'ad da annabi zakariya yayi wannan tambaya yace ya Allah ta yaya za a yi in samu da bayan na tsufa matata bakararra to kaka ce a'a annabi zakariya kuma yana tuhuma Allah ba zai iya bane sai malam yace a'a ba tuhuma Allah yake ba annabi zakariya ya faɗi haka ne saboda wannan irin abin da Allah zai mai wannan baiwar da Allah zai mai a irin wannan halin abu ne wanda a ɗabi'ance yana da wahala bi hasbil ada gwargwadon yadda aka saba a al'ada al-ilahiyya a yadda Allah ya saba bada da ya saba bada da ne ga waɗanda yake saurayi da budurwa ko kuma wanda yake ainihin bai tsufa tukub ba lasti ba'adan anil qudra ba wai annabi zakariya yana tuhumar Allah bai da ikon ya bashi da bane a'a aw istifhamu ta'ajjub ko kuma annabi zakariya ma yayi wannan tambaya ne don abin ya burge shi kamar yanzu kana nan me yawa yanzu gashi karfe 1 na rana da wani abu baka samu kai karin kumallo ba sai kawai wani yace zo mu je in Allah so zaka zama miliyoniya yanzu nan sai ka ce kai ina matsiyaci da ni shin ka ce kanka matsiyaci ne anan dan kai matsiyaci ne wato abin mamaki ma ya baka kaga an hada gabar da yamma ne a wuri daya kana tantirin talakanka da ko karin kumallo baka yi ba har karfe 1 sai ka ji wani ya ce zo mu je yanzu zaka zama miliyoniya in ka hada waɗannan abubuwan sai ka ga sun yi karo haka annabi zakariya da ya hada abin a dabi'ance samu wada ga mutum irin shi tsakanin shi da mata irin wannan abu ne wanda yake ba a saba ba to amma saboda farin ciki shine sai ya irin wannan tambaya wasururin wato abin ya burge shi da farin ciki bi hadal amri da wannan al'amari al'ajib shi yasa yayi wannan tambaya sai mala abubakar mahmudu gumi babban malamin tafsiri sai yace wa hadal qawlu ahsanu wannan fassara ta karshe ita ce ma tafi kyau ace annabi zakariya yayi wannan tambaya ne yace ta yaya zan samu da ba dan komai ba saboda farin ciki saboda annashuwa saboda jin dadin wannan magana shi yasa yayi wannan li taqaddumi su'ali zakariya rabbahu li tayaqqunihi bi imkani husuli mas'uli abin da yasa mallan yace wannan magana ita tafi dacewa saboda aikin farko an gabatar da cewa annabi zakariya shi da kanshi ya roki Allah me yasa ya roki Allah saboda yana da yaqinin cewa abin da yake roko zai iya samuwa to idan daga karshe kace annabi zakariya yayi wannan ne saboda ganin haka ba za ta iya ba ko wani abu sai mallan yace kaga wannan zai zama akwai dan nau'in tuhuma amma a ce annabi zakariya ya faɗi wannan tambaya ne don kawai farin ciki ya kai mishi matuƙa sai yace oh yanzu nan ni kuma zan samu da yanzu irin wannan tambayar tayi kama da tambayar tuhuma ko rashin yiwa a tambaya ce ta farin ciki ina fatan mun gane wannan shine insha Allah ta'ala dashi lokaci ya taho mana don haka zamu saurara anan in Allah ya so sai kuma Allah ya kai mu rana ita lokacin irin wannan kamar 12 da rabi din nan yadda muka fara insha Allah za a zo a tashi daga aya ta 8 insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.